sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 12 ga watan Agustan 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tattare da su ga Binta da kanin labarai.
Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yammacin jiya Alhamis cewa Russia ta kuma kai wani hari a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia dake Ukraine, cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Ministan harkokin wajen kasar Taiwan ya faɗa yau Juma'a cewa suna maraba sosai da ƙarin tagogi daga kasashen waje a birnin Taipei. Yana nanata cewa fushin kasar Sin kan ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai a makon da ya gabata ba zai kare lagon gwamnatin sa ba. Ma'aikatar shari'a ta Amurka a jiya Alhamis ta buƙaci wata kotun tarayya da ta bude takardar sammacin binciken gidan tsohon shugaban kasar Donald Trump dake Florida, wanda ke da alaka da bincike akan yadda Trump ya tafiyar da takardun bayanan fadar White House.
Kanan labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa al'umma sun fara kokawa da ƙarin farashin man diesel a jamhuriyar Niger, inda a sanadiyar hakan farashin kayan masarufi suka yi tashin gauran zabi da ba a taɓa ganin a wasu yankuna na ƙasar ba.
Daman ma ana shan wahala kuma ga shiwon gasarin mai ya sa abubuwa sun ƙara hawa, mu talakawa gaskiya bai mana ba.
Za kuma a ji cewa jami'an tsaro 'yan ƙasa na civil defense sun yi nasarar damƙe wani kasurgumin mai garkuwa da mutane wanda ya addabi sassan Najeriya har ma da wasu ƙasashen Afirka mai suna Alhaji Kwairi. Muna ɗauke da ƙarin bayani, muna kuma tafe da wani rahoto kan sauran nasarorin da aka samu a yaƙi da miyagu a sassan Najeriya. A duk ranar Juma'a muna tafe da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama a shafin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci ga labaran na duniya mai karantawa Binta Suleiman Yaro. To shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yammacin jiya Alhamis cewa Russia ta kuma kai wani hari a kusa da tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia dake Ukraine, cibiyar makamashin nukiliya mafi girma a Turai. Babu wanda ya amfani da wata tashar nukiliya don yin barazana ga daukacin duniya, inji Zelensky. Kuma lalle ya kamata kowa a duniya ya mayar da martani cikin gaggawa domin kore 'yan mamaya daga yankin tashar makamashin nukiliya ta Zaporizhia. Wannan lamari ne da ya shafi duniya, ba kawai buƙatar Ukraine ba. Ukraine da Russia suna zargin juna da kai harhare a tashar ta nukiliya. Bai kamata a yi amfani da wurin a matsayin wani bangare na duk wani aikin soja ba, inji Sakatare General na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a cikin wata sanarwa. Maimakon haka, ana buƙatar yarjejeniya cikin gaggawa a matakin fasaha ba tare da soja ba don tabbatar da tsaron yankin. Ministan harkokin wajen kasar Taiwan ya faɗa yau Juma'a cewa suna maraba sosai da ƙarin tagogi daga kasashen waje a birnin Taipei. Yana nanata cewa fushin kasar Sin kan ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai a makon da ya gabata ba zai karya lagon gwamnatinsa ba. A wata hira ta musamman da muryar Amurka, ministan harkokin wajen kasar Joseph Wu ya kuma soki lamarin atisayen sojan kasar Sin da aka gudanar domin mayar da martani ga ziyarar Pelosi. Yana mai zargin Beijing da rubuta tsarin da ake kai a mashigin Taiwan. Wu ya ce ba za a hana Taiwan gudanar da manufofinta na ƙetare ba. Muna buƙatar mu tuna cewa idan muna yin abubuwa da suka dace, bai kamata fushin kasar Sin ya hana mu yin hakan ba, inji Wu. Ma'aikatar shari'a ta Amurka a jiya Alhamis ta buƙaci wata kotun tarayya da ta bude takardar sammacin binciken gidan tsohon shugaban kasar Donald Trump dake Florida, wanda ke da alaka da bincike akan yadda Trump ya tafiyar da takardun bayanan fadar White House. Babban lawyer kasar Mary Garland ne ya sanar da buƙatar. Yana mai cewa shi da kansa ya bada izinin neman sammacin bincike dangane da binciken da aka yi kan yadda Trump ke tafiyar da bayanan fadar White House. A cikin kalamansa na farko a bainar jama'a game da binciken da FBI ta yi a gidan Trump na Mar-a-Lago a ranar Litinin, Garland ya ce an ɗauki matakin buɗe sammacin bincike da kuma takardar kadarorin da aka baiwa wakilan Trump ne bayan da shi Trump ya bayyana da binciken a bainar jama'a. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Madalla nan ba da jimawa Binta za ta sake shigowa da karashin labaran duniya. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda kuka ji a farkon shirin, an fara ganin tasirin kara farashin man diesel kudi a jamhuriyar Niger, inda farashin kayan masarufi suka yi tashin gauran zabi da ba a taba gani ba a wasu yankuna na kasar. Karin ya shafi farashin kayayyaki da dama, lamarin da ya jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin hali. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya hada mana.
Yan Niger sun fara nuna damuwa bayan da gwamnatin kasar ta kara kudin man diesel ko gazuwal. Karin ya shafi farashin kayayyaki da dama, labarin da ya jefa al'ummar kasar cikin mawuyacin hali, inda jama'a musamman magidanta suka so maganin tasirin karawa man diesel kin ko gazuwal farashi, wanda hakan ya sa rayuwa ta kara tsada.
Daman ma ana shan wahala, kuma gashi wanga karin mai ya sa abubuwa sun kara hawa. Mu talakawa gaskiya bai mana ba, saboda abubuwa na masrufi na abinci san hau. Muna shan wahala bisa harka wadda ta shafi abinci.
Na ji na sayi mai jika fudi da rabi dala 50, maimakin da jika 3.5, amma yanzu fudi da rabi dala 50 yake. Kenan ba a samu ci gaban komai ba ciki. Gara gwamnati ta sa baki cikin wanga abu da yi magana, saboda talaka shi ke samun arha abinci ba ruwan shi da abin da ake ci.
Suka yi abin na so shi 120, inda dala 100 ake sayen shi. Madara jika take da yanzu kuma 300 adda dala 50 bisa harka abinci. Babu wani sauyi da aka yi makurumi,
hatta kai wurin jika 5 abin har yau ba abin da sauya. Kullun abin tsorai suke.
Dan kasuwar dai yana tsora laifin akan tsadar man diesel da yasa mayan motocin rage shigowa da kayayyakin masarufin. Kasancewar motocin sun dogara da man ne a haka sufuri da ma harkoki da dama, yasa aka fara ganin tsadar rayuwa, inji Aminu Waje, shugaban yan kasuwa na jihar Agadez.
Abin da ya kawo tsarin kayan abinci, ana kukan targade sai ga kariya, sai aka samu wannan kwatsam karin kudin gazuwal. To masu motoci kuma su ma sai suka fake da wannan dama, kuma sai suka kara ma transfer kudi, kuma sarkin nan a ƙarshen kuɗin aka kana mai zai koma cikin kwan da ake saidawa ne. Tun da in ka so abu sai ka lissafa kaza na dauko shi kaza na so shi kenan kaza zai kamata in saida shi in samu kaza. To kun ga abin da ya dan kawo ma abin ya dan yi tsada.
Su kuma shugabannin da ke sa ido kan tsadar rayuwa a Niger kira suka yi ga shugaban kasa na ya dauki matakan da ya kamata da kuma tabbatar da cewa dan kasuwa suna bin dokokin da gwamnati ta gindaya musu. Muhammad Abubakar, wakilin Adedeye, sai wadata a Agadez.
Sakin gwamnati ya wuce dan duka mafi yanci tattauna ce an zo an tattauna da yan kasuwa ta duba zantuttuka ne ke zuwa, amma ba a biye su saboda kafa a gazin sukan da abubuwa zaira shin ana aiki kasu ko ba aiki kasu. Amma a gaskiya mun fi yawan cewa gwamnati yana kama wannan tsadarwa da rukun sa kenan kashi, tun da zan ka duba ko na baban gara kai na bangaren sufuri in ka diba ai talaka da cikin shekiri shi ko abin da ke cikin shekiri talaka ya gani abin da za su yi ya rage motar da za hawa kudin ta ya rage shine kuma aka yi karin ga haro ka gama wani karin ya kai aka zo aka ce ga an samu sayida kenan ka ku ai gwamnati ne ya kisa ido su kuma na
yaki tsakanin Rasha da Ukraine dai ya shafi fitar da man diesel zuwa kasashen duniya, wanda kuma hakan na daga cikin ababen da suka kara farashi. Niger mai arzikin ma'adinai uranium ce na cikin kasashe da ke fama da talauci a duniya. Hamid Mahmud, murya America daga Agadez, jamhuriyar Niger.
Tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Binta da cigaban labaran duniya.
To, shugaban kasar Koriya ta Kudu zai yi afuwa ga magajin Samsung Lee Jae-yong yayin da ya rage shekara guda ya kammala hukuncin daurin da aka yi masa kan bada jin hanci ga tsohuwar shugabar kasar Park Geun-hye. A wani bangare na badakalar cin hanci da rashawa da ta hambarar da gwamnatin Park, inji ministan shari'a a yau Juma'a. Shugaban rukunin kamfanin Lord Shindong-bin da wasu manyan 'yan kasuwa guda biyu kuma za a yi musu afuwa tare da fadada tarihin sassaucin ra'ayi na Koriya ta Kudu ga manyan 'yan kasuwa da aka yankewa hukunci da kuma manyan laifuka da suka shafi manyan mutane. Suna cikin mutane 1,700 da shugaban kasar Yoon Suk-yeol zai yi afuwa a ranar Litinin, ranar hutun kasa na murnar 'yantar da Koriya ta Arewa daga hannun turawan mulkin mallaka na Japan a ƙarshen yakin duniya na biyu. Afuwar da aka yi wa Lee shekara guda bayan da aka sake shi bisa daurin talala ya nuna babban tasirin da Samsung ke da shi a kan kasar da ta dogara kan fasahar da take fitarwa zuwa ƙasashen waje. An same shi ne da laifin bayar da cin hanci ga Park da makusantanta waɗanda su ma aka yankewa hukuncin ɗauri mai tsawo. don samun goyen bayan gwamnati kan hadewar da aka yi a shekarar 2015 tsakanin wasu kamfanoni biyu na Samsung wanda ya ƙara ƙarfafa ikon Lee kan haɗakar kamfanin. To a cikin kasafin kuɗin shekara na ƙarshe na Afghanistan kafin gwamnatin Ashraf Ghani da ke samun goyen bayan haɗakar ƙasashen yamma ta rubuce a 2022-21 kashi 75 na kuɗaɗen jama'a daga kasafin kuɗin ƙasar na dala biliyan 5.5 na shekara yana samuwa ne daga taimakon ƙasashen waje.
A gaida Binta Suleiman Yaro da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayin rahotanninmu. Yayin da jama'a ke ta kokawa akan matsalolin rashin tsaro, su kuwa jami'an tsaro sun himmatu wajen yayin kokarin su wajen dakile ayyukan, kuma wasu lokuta sukan samu sa'a yayin da wasu lokutan kuma abin yake gagara. Wannan karan jami'an tsaron 'yan ƙasa na Civil Defense sun yi nasarar damƙe wani kasurgumin mai garkuwa da mutane wanda ya addabi sassan Najeriya har ma da wasu ƙasashen Afirka mai suna Alhaji Kwaire. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
‘Yan Najeriya sun jima suna kokawa akan matsalolin rashin tsaro, kuma har yanzu suna kokawa akan yadda matsalolin suka ki karewa sai har dabar jama'a suke yi a sassa daban-daban na ƙasar.
Gwamnatin tarayya in ba cikin amana za ta yi ba, don Allah su taimaka mana, wallahi muna cikin mugun hali. Gonakin mu muna suna son noma, wallahi ba su zuwa gare mu. Muna da buƙatar mu taimako domin waɗanda aka saurara, wallahi daji babu zai zuwa. Ko ko da iyaka, ko ko da mai kai kokarin ƙetara gana kai ga sunan. Kwanciya hankali, shi kasan mu yanzu babu shi wallahi, da dare ba mu kwana da ranar yau. Gashi yanzu mutane ba su da kuɗaɗe hannunsu, gashi ana cikin yanayi na aikin daji. Don Allah don annabi muna kira ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da su waiwaye mu, ya akwai yiwuwa ƙaro mana jami'an tsaro.
A ɗayan ɓangaren kuwa mahukunta sun jima suna cewa suna bakin ƙoƙarin su wajen magance matsalolin, duk da yake har yanzu matsalolin ba su ƙare ba, amma kuma wasu lokuta jami'an tsaro na samun galaba, kamar nasarar da jami'an tsaron 'yan ƙasa suka samu a jihar Sokoto ta damƙe wani kasurgumin mai garkuwa da mutane mai suna Alhaji Kwaire. Kumandan rundunar a Sokoto Muhammad Sale Dada shine ya jagoranci aikin na kame barawon.
Wannan samu kama Alhaji Kwaire wanda mutum ne ya tsabibi kware da aniya, tunda yana iya bacewa at any time. Farkon zuwa na watan farko da na zo garin nan mun kama shi, amma kuma ya bace mana. So yanzu dai Allah ya taimake mu, an karya kwarin nasa, kuma yanzu yana hannunmu. Dan lokacin da muka kama shi, shi kansa yana mamaki ya kai muka iya kama shi. A ƴan uwansa sun kira mu a waya, suna mana tayin za su ba mu miliyan 10 mu sake shi. To muka iya dabaru, mun nuna musu cewa su kawo. To inda sun kawo, za su ma kama su, za mu yi da kuɗin gaba ɗaya. To ko sun gane ne ko menene, har yanzu ba su zo ba. Shi Alhaji Kwaire magana ta gaskiya, ya mutum ne wanda yana da yara sama da kam ɗinsa da sama 200 a daji. Kuma mutum ne wanda shi ba a Najeriya kaɗai yake sace-sacen nasa ba, Niger da wasu sauran ƙasashe na Afirka nan da ke kusa da mu duk suna yaransa suna shiga suna aiki. Shi yana zaune kawai sai dai su kawo masa returns ɗin shi.
Duk da yake wanda aka kama ya ke aminta da cewa shi jagoran barayi ne, amma dai ya amince da cewa ya saba cin kuɗin satar mutane.
Kuwa ya taɓa bani 100,000, ya ce kuɗin da an kai sata, ya ce an taɓa sata, mun taɓa sata mutum, an ka ya ansu kuɗi ya kawo min 100,000.
To sai dai wanda aka kama su tare mai suna Buba ya ce sun jima cikin wannan ɗabi'ar.
Ni tsakani da Allah, wannan a shekarun baya, shekara 2.5 yanzu na kinci kaina cikin wanga mugun hali, aikin nashi na irin kinafin nan.
Masana lamuran tsaro a Najeriya sun jima suna tsokaci akan yadda ake kama masu laifi, amma ba a hukunta su. Abinda ma yasa na tambayi kwamandan rundunar ko suna da ƙarar waɗanda suke kamawa har a yi musu hukunci domin kar ƙoƙarin su ya tafi a banza.
Ta Allah, insha Allah, muna da akwai manya-manya da tawawa na ba sa jin daɗin abubuwan nan da suke faruwa ƙwarai da gaske, kuma wallahi suna bayan mu, suna ba mu goyon baya 100%, ganin cewa duk waɗanda muka kama ba a fitar da su ba, insha Allah, kuma suna nan suna mana wannan ƙoƙarin.
Matsalolin rashin tsaro dai sun da baibaice sassan Najeriya, sun daidaita yankuna tare da kasarar jama'a, duk da yake mahukunta na ƙoƙarin samun bakin zaren warware wannan matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
An gaida Muhammad Nasir. To a ci gaba da batun tsaron dai a farkon makon nan ne jami'an tsaro da ke kokarin magance matsalar tsaro a Najeriya suka sanar da nasarorin da suka samu na kashe wani jagoran ƴan bindiga a jihar Katsina da kuma wani komandan Boko Haram a jihar Borno. Sai dai duk da waɗannan nasarori ƴan bindiga sun kashe ƴan sanda kimanin 10 a jihohin Imo da Kogi a harare daban-daban. A hira da Alhassan Bala, Brigadier General Sale Bala mai ritaya ya ce adalci daga wurin shugabanni ne kawai maslaha ga matsalar tsaron.
Yawanci gabaɗe ne rashin tsaron nan yake tare da mu. Amma ita Najeriya abin da yasa abin yazo ya zame mana haka saboda girmanta da yawan mu da kuma domin fi kowace ƙasa arziki a wannan fanni namu na Afirka. Akwai kuma zancen kabilanci da addini da ke tsakaninmu da ya kama tun lokacin da muka samu mulkin kai. Ba mu taɓa samun dadewa na mulkin demokaradiyya da zai zamo mun samu shugabanni da kuma mun yarda da juna tsakaninmu mu haɗa kanmu ba. Tashi-tashin hankulan nan da ake samu yawanci mutane ne da suke neman ƴancin kansu ko kuma su nemi dukiya na ƙasa da ba a rabawa da su da yake shugabanni kuma ana rashawa da cin hanci masu mulki suna cin amanar marasa ƙarfi.
ƴan kwanakin nan akwai alamun cewar rundunar sojan saman Najeriya da ma rundunar sojan ƙasar Najeriya sun samu nasarar kashe wasu jigajigan ƴan ta'adda a Katsina da ma wani yanki na jihar Borno wato arewa maso gabashin Najeriya. Shin me hakan yake nuna?
Ai ana kashe shugabannin. Ko da yake zaka ji wasu sun ce ai maciji in ka datsa kanshi ka kashe shi. Amma shi irin waɗannan tashin hankula da ake samu cin amana ne na shugabanni akan jama'a ya zamo mutane da yake ba sa samun gaskiyarsu ba sa samun haƙƙinsu ake waɗannan tashi-tashi don ita zuciya ba a iya kashe ta musamman zuciyar da ka furtawa wasu aƙida. Yawancin faɗan nan da ake yi tasin hankulan nan da ake yi ai aƙida ne ko zancen anyamurai ai ojuku bai da rai amma ai kaga zancen Biafra ya sake tasowa. Mai tatsi ne an kashe shi. Muhammad Yusuf an kashe shi a Katsina an kashe ina shi wannan da kwanaki ake cewa an yi sarauta. Wato idan ba an je shi diddigin abin da ke sa mutane zuciyarsu ke mutuwa har su nemi su shiga irin wayannan abubuwan ba to ba za a taba dakile ta'addanci ba. To ita kwanciyar hankali ba soja ko dan sanda ke kawo kwanciyar hankali ba, shugabanni ne, mulki ke kawo zaman lafiya idan an cire haƙƙin mutane. Saboda sai muka zo wani zamani wanda shugabanni ba ƙasa suke wa aiki ba, kansu suke wa da iyalansu. To dole wannan irin wannan abin ya tozarta mutane. Ko ɗan sanda ya zo aka je kotu ba za ka samu gaskiyar ka ba. Wajen shugabanni iyaka lokacin da za su fito ka ga shugabanni har su karrama ka sai lokacin da suke neman zaɓe.
Brigadier General Sale Bala ne ritaya kenan. Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai nazari ne kan irin rawar da baki ke takawa a siyasar Amurka da kuma irin kalubalen da suke fuskanta a mafi akasarin lokutan da suka tsunduma cikin harkar siyasar kasar ta Amurka. Sunana Mahmud Lalo. Sunana Karina Lipsman, ina takarar majalisar dokokin Amurka ne a mazaɓar gunduma ta 8. Na ci maburi na samun farin ciki da walwala a Amurka. To kalaman Karina Lipsman kenan yayin da take kaddamar da yakin neman zaben takarar kujerar majalisar dokokin Amurka. Kusan za iya cewa takarar Lipsman ba ta tattare da wata matsala illa kawai asalinta ba kwaci.
Came to the US when I was 8 years old from Odessa, Ukraine.
Nazo Amurka ne a lokacin ina shekara 8 daga birnin Odessa na ƙasar Ukraine. Mun kuma shigo Amurka ne da bizar bakin haure tare da mahaifiyata da kakanninta, inji Karina. A dai shekarar 1993 suka shigo Amurka. Karina ta fara makaranta yayin da mahaifiyarta kuma take sana'ar dinki don tallafawa iyalinta. Duk da irin kalubalen da suke fuskanta, Karina ta jinjina mahaifiyarta wacce ta yi ta faɗi tashin ganin ta inganta musu rayuwa.
When I turned 18, I applied to become a U.S. citizen.
Tace a lokacin da na cika shekara 18, sai na cika takarduna na neman zama a ƙasar Amurka. Wannan wani abu ne da nake wa kaina shawara da kaina, saboda ina so nima a dama da ni a al'amuran Amurka.
Because I wanted to be part of America.
To a dai mazaɓar gunduma ta 8, wato kwatankwacin mazaɓu da ake da su a Najeriya, Karina take so ta yi takara a jihar ta Virginia. A tarihin mazaɓar babu wani ɗan Republican da ya lashe zaɓe a wannan mazaɓa da ke wajen birnin Washington DC cikin shekaru 30 da suka gabata. Amma Karina da manajan yakin neman zaɓenta Brian Johnson sun ce suna da wata dabara da za su yi amfani da ita a wannan mazaɓa wacce kusan rabin al'ummar ta baki ne.
I think a lot of people in this area and involved in politics in general come from families of wealth.
Manajan yakin neman zaben Karina Brian kenan yake cewa duba da cewa Karina ta yi fafutuka wajen kaiwa matsayin da ta kai a yanzu, inda ta yi gugayya da maza fararen fata har ta kai wannan babban matsayi, hakan ya ba ta damar samun nasarar zama yar takarar majalisar dokoki. Saboda haka mafi akasarin mutane da ke zaune a nan sun taɓa fuskantar irin wannan fafutuka da Karina ta fuskanta.
Those stories and those life struggles are ones that the majority of this district can relate to.
Yayin kaddamar da yakin neman zaben nata, Karina ba ta yi wata ba wajen caccakar shugaba Biden, yayin da ake ci gaba da ganin hauhawar farashin kayayyaki kamar na farashin man fetur da kuma karuwar miyagun ayyuka. Baya ga haka, tana ganin gwamnatinsa ba ta taɓuka komai ba wajen ganin an kauce wa yakin da ƙasar ta Ukraine ta faɗa. Hasashen da aka yi na nuni da cewa akwai yiwuwar Karina ta samu nasara a wannan zaɓe da za a yi a watan Nuwamba, bayan da ta samu tikitin takarar jam'iyyarta ta Republican a zaben fidda gwani.
I received 61.5% of the vote on the first ballot, which is unheard of.
Karina ta ce kashi 61.5% na samu na ƙuri'un da aka haɗa, wani abu da ba taɓa gani ba. Babban abokin hamayyarta kashi 19 kawai ya samu. Na gabatar da jawabi wanda ya ta'allaka kan yadda bakuwa daga Ukraine ta zama yar takara a zaben majalisar dokokin Amurka da kuma yadda lamarin ya zama tamkar almara.
Is now on the stage as the elected nominee to run for Congress and how surreal that moment was.
To sai dai duk da wannan nasara da Karina ta samu, akwai zazzafin yakin neman zaɓe a gabanta. Hakan ya sa ta dukufa wajen neman tallafin kudaden campaign, inda ta ƙudiri aniyar tara $500,000 cikin kwanaki 30 masu zuwa, wato kwatankwacin naira $300,000. To kafin mu ƙarƙare shirin ga wannan sako.
Duniyar Amurka. Duniyar Amurka shiri ne da ke taɓa batutuwan da suka shafi na ciki da wajen ƙasar, kama daga siyasa, kimiyya, tattalin arziki, tsaro, al'adu, nishadi, diplomasiya, harkokin fina-finai, kai hama da wasanni da sauran batutuwan da suka shafi zamantakewa. Sai ku riƙa kasancewa tare da sashen Hausa na muryar Amurka a kowace ranar Juma'a, da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, domin sauraron shirin
Duniyar Amurka.
Duniyar Amurka
tare da ni Mahmud Lalo.
Fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu a kowane
lokaci. An gaida Mahmud Lalo. Bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email.
Sa
sakonmu na farko ya fito daga Babangida IBB daga jihar Sokoto. Yace ku bani dama ne kira ga ƴan siyasar kasar mu Najeriya akan su guji amfani da ƴan daba wajen yakin neman zabe da ake shirin farawa nan da watanni masu zuwa. Duba da yadda kasar mu ke cikin yanayi na rashin tsaro, yin amfani da ƴan daba kan iya kawo tarnaƙi ga zaman lafiyar al'umma. Ina fatan Allah ya nuna mana zaben shekarar 2023 da alkhairi. Sakon Baffa Haruna Bajoga da Nazira Abubakar Sabo Gusau suka ce haƙƙin gwamnatin Najeriya ne ta bi duk wasu hanyoyi da suka dace domin daƙile faduwar darajar naira, wanda hakan yake haifar da mummunan tasiri wajen jefa ƴan ƙasar cikin tsananin tsadar hauhawar kayan masarufi na buƙatun yau da kullum. Sako daga Alhaji Umar Gashuwa yace harin da aka kai a wani gidan yari wanda ya sanadiyar mutuwar fararen hula da wasu jami'an tsaro a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo abin bakin ciki ne da takaici. Allah ya shiga tsakanin nagari da mugu a duniya baki daya. Sakon Malam Ango, malamin makaranta da Hassan Yawuri suka ce muna jajanta al'ummar jihar Jigawa da kuma ƙauyukan jihar Kano sakamakon ittila'in ambaliyar ruwa. Muna kira ga hukumomin Najeriya da masu hannu da shuni da su taimaka musu da kayan agaji na gaggawa. Allah ya kiyaye faruwa haka nan gaba. Amin. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani Mai Lange-Lange Yawuri. Yace muna marhaban da yarjejeniyar da aka kulla tsakanin hukumomin Jamhuriyar Niger da masu motocin jigilar fasinja da kuma masu motocin dafan kaya don ganin ƙarin farashin man diesel din da aka yi a ƙasar bai shafi kuɗin motocin haya ba. Da fatan Allah ya sa yarjejeniyar ta cimma nasara. Amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice dai, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na yammacin jiya Alhamis cewa Russia ta kuma kai wani hari a kusa da tashar makamashin nuklia ta Zaporizhia da ke Ukraine, cibiyar makamashin nuklia mai girma a Turai. Babu wanda ya yi amfani da wata tashar nuklia don yin barazana ga ɗaukacin duniya, in ji Zelensky. Kuma lalle ya kamata kowa a duniya ya mayar da martani cikin gaggawa domin korar ƴan mamaya daga yankin tashar makamashin nuklia ta Zaporizhia. Wannan lamari ne da ya shafi duniya, ba kawai buƙatar Ukraine ba. Ministan harkokin wajen ƙasar Taiwan ya faɗa yau Juma'a cewa suna maraba sosai da ƙarin tawagogi daga ƙasashen waje a birnin Taipei. Yana nana ta cewa fushin ƙasar Sin kan ziyarar da shugabar majalisar dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai a makon da ya gabata ba zai karya lagon gwamnatinsa ba. A wata hira ta musamman da muryar Amurka, ministan harkokin wajen ƙasar Joseph Wu ya kuma soki lamarin atisayen sojin ƙasar Sin da aka gudanar domin mayar da martani ga ziyarar Pelosi. Yana mai zargin Beijing da ruguza tsarin da ake kai a mashigin Taiwan. Wu ya ce ba za a hana Taiwan gudanar da manufofinta na ƙetare ba. Muna buƙatar mu tuna cewa idan muna yin abubuwa da suka dace, bai kamata fushin ƙasar Sin ya hana mu yin hakan ba, in ji Wu. Ma'aikatar shari'a ta Amurka a jiya Alhamis ta buƙaci wata kotun tarayya da ta buɗe takardar sammacin binciken gidan tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da ke Florida, wanda ke da alaƙa da bincike akan yadda Trump ya tafiyar da takardun bayanan fadar White House. Babban lawyer ƙasar Mary Garland ne ya sanar da buƙatar, yana mai cewa shi da kansa ya ba da iznin neman sammacin binciken dangane da binciken da ake yi kan yadda Trump ke tafiyar da bayanan fadar White House.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci, sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirin mu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za ku ji mu dauke da wani shirin. A madadin Binta Suleiman Yaro wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Ladders Gresham wadda ta hada shirin, da injiniyan mu na yanzu Mr. Chan, ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu wani lafiya.